zuciya, annabi ya ce ita ce zuciya. Saboda haka waɗannan da ji da gani suna jagoranci zuwa ga hanya ce da take sadar da abubuwa zuwa ga zuciya, shi yasa aka ambace su daban. Sannan ya nemi tsari, Allahumma inni a'udhu bika, ce la ilaha illa anta, babu abin bauta da gaskiya sai kai. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri, ina neman ka tsare ni daga kafirci da talauci. Hada al-kufru wal faqr a guri guda, don a nuna wato wani lokaci idan talauci ya yi tsanani kuma sai zama zuciya babu tauhidi a ciki, to yana kai ga mutum ga kafirci. In talauci ya yi tsanani sannan ya zama zuciya ba ta da tauhidi, ba tauhidi a cikin zuciya, ba ta san cewa inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, ba ta san Allah shi ke ba wani, ba ya hana wani, sai wa abinda mutum ya samu daga Allah ne, abinda bai samu ba daga Allah ne. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la fawza li ladunka kullu jadd, abinda duk ka bayar ba mai hana, ba mai hana abu, abinda ka hana babu mai bayar da shi. To zuciya da ta zama ta rasa irin waɗannan abubuwa cikinta, irin wannan fahimta tare da ita, to za ka samu idan talauci yawa za ka ga ta ya ja ta zuwa ga kafirci. To musamman ya zama na faqrul qulub, akwai al-faqru min al-amwal, al-faqru min al-ghina, amma kuma akwai faqrul nafs, faqrul mal, akwai faqrul nafs, akwai talauci na dukiya, ce mutum ba shi da wani abu tare da shi. Wannan ba wani abu bane, kusan dama daga cikin sahabbai haka suka rayu, cikin annabawa an samu wanda suka rayu haka. Haka wannan ba shine matsala ba. Faqrun nafs wato zaman zuciya wato tana cike da talauci, mutum yana da wato talakan zuciya, wannan ita shine matsala. Amma in yana da wadatar zuci, to wannan shine mawadacin ma, ba mai yawan wadatar dukiya ba. Don wani za ga yana da wadatar dukiya amma yana da faqrun nafs, yana da ginal mal amma lakin faqirun nafs, ga dukiyarsa har dukiya, amma sai kaga kai da baka samu dukiyar da kake da irin tashi ba, kafi shi rayuwa ta walwala, kafi shi wato dangana, shi za ka same shi wataƙila ga dukiyar amma ya fi kowa hadama. Abinda zai yi akan wani dan abinda bai takara karya ba, kai ba za ka iya yi ba, za ka cuci makocinka ba, za ka zalunce shi ba don ka samu wani abu nashi, amma shi zai iya zaluntarsa, zai iya cutar da shi, zai iya kokarin ya raba shi da gidansa, in gida gare shi, gonarsa in gona ce, saboda kawai shi yana ji yana dukiya. Kaga wannan ghaniyul mal lakin faqirun nafs, ta fuskar dukiya ya tara dukiya amma kuma zuciyar tashi a talauci take, yana da matacciyar zuciya. To wannan ba shine hakika, ba shine mai wadata ba, mai wadata wanda yake da wadatar zuci, ko da kuwa hannunsa ba ya da komai, amma Allah ya bashi dangana, ya bashi mai da al'amari ga Allah, ya bashi tafwidi, fawwada al'amuransa ga Ubangiji, wa ufawwidu amri ila Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-ghina bi kathrati al-'arad, walakin al-ghina ghina an-nafs, ba yawan dukiya, ba yawan kadarori shine wadata ba. Annabi yace wadatar zuci ita ce wadata. Saboda haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, Ubangiji ta'ala ya bashi wadata dan ya zama yana da wato godiya da duk wani wanda Allah ya bawa wadata godiya. Sannan ya bashi zuhud, gudun duniya, ya mafi kowa kuma gudun duniya, ce ga wajadaka dalika wajadaka ailan fa aghna. To amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ma ta wadaruhu marhunatun inda al-yahudi fi ta'ami ahlihi, dalla ya bar duniya a silkensa a hannun wani mai yahudi. Annabi ya karbo abinci a gurinsa, ya bashi jinginar silke kafin ya biya shi. Kaga wannan ya hada masa duka biyu, gashi bai zama yana da faqrun nafsi ba, yana da wadata, kuma ya fi kowa kyauta duk abinda ya samu zai bayar. Sannan kuma ya bashi wato dangana, wanda ya fi kowane wanda bashi da shi dangana. cewa a'udhu bika min azabil qabr, ina neman tsarin ka daga azabar kabari. An ambaci azabar kabari saboda ita ce mafarin azabar, daga nan ne mutum zai fara sanin abin da yake jiran shi na azabar lahira, daga kabari zai za a fara fahimta. Shi yasa aka fara ya nemi tsari daga azabar kabari. In ya zama na kabarin sa ya zama babu azaba, to kaga babu shakka ya san cewa gaba ma za ta yi kyau. Amma in aka fara samun matsala tun daga kwanciyar kabari, to mutum ya shiga cikin matsala kenan, kuma Allah ya kiyaye shi. Sai addu'a ta gaba ko zikiri na gaba, shi kuma yana cewa hasbi Allah la ilaha illallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a marrat. Wani hadisi Ummu Darda ita ce ta rawaito shi daga Abu Darda, Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu waymar. Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi, tsara ku gani Ibn Sunni, Abu Dawud da Ibn Asakir a cikin Tarikh al-Dimashq, da malamai daban-daban sun fitar da hadisin. Hadisin ƙarshe a ƙarshen sa, a ƙarshen hadisin ruwayar Abu Dawud yake cewa wanda ya faɗi wannan da safe ko da yamma sau bakwai, kafahu Allah ma ahammahu sadiqan aw kadhiba, kafahu Allah ma ahammahu sadiqan aw kadhiba. Wanda ya faɗi wannan addu'a da yamma ko da safe, Allah zai isan masa abinda duk yake damun sa, ya faɗe ta ne da gaske ko ba da gaske ba, wato da gaske ko da ƙarya. To ruwayar Abu Dawud ruwaya ce mawqufa, wato Abu Dawud ya fitar da shi ba tare da jingina lafazin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato kamar magana Abu Darda, ce Abu Darda ya ce, bai ce Annabi ya ce ba. Haka ruwayar Abu Dawud take, ce ruwaya mawqufa. Amma kuma ƙarshen ta ya ƙare da wannan kafahu Allahu ma ahammahu sadiqan aw kadhiban. Wannan ƙarshen yana da iskari, yana da matsala, saboda abinda kai da gaskiya shine Allah yake baka lada a kansa, amma ba abinda ka faɗa da ƙarya ba. Ba da aka samu lada, ka samu biyan bukata, abinda ka faɗe shi amma cikin rashin gaskatawa ko ba da gaske ba, wannan ba ka samu biyan bukata da wannan. Amma hadisin sai ce kafahu Allahu ma ahammahu sadiqan aw kadhiban. Wannan ta sa Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo hadisi a cikin silsilatul hadisi da'ifa, ya ce hadisi ne munkar, hadisi ne munkar saboda wannan ziyada da take ƙarshe. Ibn Sunni a cikin littafin Sa'amul Yawm wal Layla ya kawo hadisin ta wata hanyar, ba hanyar Abu Dawud ba, ta hanyar wani da ake kira Ahmad ibn Abdullah ibn Abdul Razzaq, shi kuma daga kakansa Abdul Razzaq ibn Muslim. Ya kawo shi an Abi Darda an Annabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Darda an Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma bai faɗi waccan ziyada ta ƙarshe ba, wato babu kafahu Allahu ma ahammahu sadiqan aw kadhiban, babu ita a cikin ruwayar Ibn Sunni, amma kuma ya jingina hadisin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kathir ƙarshen suratul Tauba, inda wannan lafazin yazo, qul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim, ƙarshen suratul Tauba. Ya kawo hadisin daga sunan Abi Dawud, amma bai ambaci wannan ƙarin ba, bai ambaci ƙarin sadiqan aw kadhiban ba, amma ya kawo shi ta ruwayar Ibn Asakir da wannan ƙarin, kuma ya raunana shi. Ibn Suyuti shi ma cikin Ad-Durrul Mansur ya kawo shi ta ruwayar Abu Dawud, amma babu ƙarshen, ba tare da wannan sadiqan aw kadhiban ba, da wannan yana da matsala, kannan ziyada tana da matsala. Don haka Ibn Kathir yake cewa hadhihi ziyada ghariba, wannan ziyadar tana da rauni. A ruwayar marfu'a ya ce wa hadha munkar, Allahu a'lam, shi ma ya ce hadisin munkar ne tare da wannan ziyadar. Saboda haka wannan ziyadar yace ce zata bata ruwaya da amma aka cire ziyadar kamar yadda yazo a wasu ruwayoyi in ka cire ziyadar a cikin ruwayar da ka cire ziyadar kafahullahu ma ahammahu sadiqan aw kadiban ka cire wannan karin zaka iya cewa hadisin ya tabbata zuwa ga Abu Darda wanda isnadin sa a gurin Abu Dawud yana da kyau zuwa ga Abu Darda abinda ya kawo iskari shine wannan kafahullahu sadiqan ma ahammahu sadiqan aw kadiban shi ya kawo iskari a cikin ruwayar to in ka cire wannan ziyadar kana iya cewa hadisi ne mawquf wa lahu hukmun rafi tunda duk abinda za a faɗa kuma a ce ga wani lada iyakantacce da za a ba mutum wannan ba zai yi a yi shi ta ijtihadi ba wato ba za ka yi ijtihadi ba ka ce ga wani aiki idan mutum ya yi shi zai samu lada iri kaza dole sai an samu nassi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ba a samu nassi ba to mutum in yi haka ya yi karambani sahabi ba zai yi wannan ba tunda har ya ce mutumin da ya faɗi wannan kafahullahu ma ahammahu Allah zai iya san masa da abin da yake damunsa to wanda ya nuna cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi saboda zaka iya cewa hadisin ya tabbata zuwa ga Abu Darda mawqufan amma hukuncin rafi wato hukuncin abin da ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin dai da wannan siga ba tare da wannan ƙari na ƙarshe ba muna iya cewa ya tabbatacce ne zamu ga abin da yake ta hasbi Allah la ilaha illa huwa hasbi Allah Allah ta'ala ya isan mun ko ya ishe la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara huwa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin wannan al'arshin mai girma ya faɗa haka sau bakwai to abin da yake cewa Allah ya ishe shi komai ya isan masa komai a cikin dukkan komai to wannan zai sa ubangiji ta'ala ya isan masa cikin dukkan abin da zai fi karfin sa ko zai dame shi a rayuwarsa ko a wannan yinin sai zikiri na gaba shine na goma shi kuma yana cewa Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي حديث wannan hadisi ne da Abu Dawud da Ibn Majah suka fitar da shi kuma hadisi ne tabbatacce sahihi yana cewa Allahumma inna as'aluka al'afwa wal afiya sun fitar da shi daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya ya kan yi wannan addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka afwa wato yafiya wal afiya ina roƙonka lafiya fi dunya wal akhirah a duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata ya Allah ina roƙonka afwa wato yafiya wal afiyata da lafiya fi dini wa dunyaya a cikin addini na da duniyata wa ahli wa mali da iyalina da dukiyata Allahumma sur aurati ya Allah ka sitirci al'aurata wa amin rawati ka amintar da tsorona Allahumma fazni min bayni yadayya ya Allah ka tsare ni daga gaba gare ni wa min khalfi da bayana wa an yamini kuma ka tsare ni daga haguna wa an shimali daga dama na wa an yamini daga dama na wa an shimali daga haguna wa min fawqi ka tsare ni daga sama na wa a'udhu bi 'azamatika an uqtala min tahti kuma ina neman tsari da girman ka da kada amameni daga karkashina kada amameni daga karkashina wannan shi tace addu'ar da Abdullahi dan Umar yaji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi kuma zamu ga cewa ta kunshi neman tsarin Allah ta'ala da afuwa da lafiya daga abubuwa da yawa ta Allahumma inni as'aluka al'afwa ya Allah ina roƙonka al'afwa afwa shine yafiya wal afiyata fid dunya wal akhirah wal afiya da lafiya to lafiya ubangiji ya tsare shi ya tsare bawa ya kare shi daga dukkan wasu cututtuka daga dukkan wani bala'i shine lafiya Allah ya bawa kariya daga wata cuta daga kowace irin cuta ya bashi kariya daga kowane irin bala'i wannan shi ake kira al-afiya fi dunya wal akhirah.